alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 25 ga watan al-muharram a hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446 muna kuma 31 a watan 8 shekara ta 2024 Allah ya kaddara zaman mu a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake a Bariki GRA cikin garin Gumel a karatun littafin Kitabut Tauhid na Ash-Shaykhul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab wancan satin mun yi karatu akan cewa ba a yanka a duk gurin da ake wani yanka ba domin Allah madaukakin sarki ba la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghairillahi saboda mai shi yanka ɗaya ne daga cikin ibadoji da Allah madaukakin sarki ke so ya kuma yarda da su babin da zamu tashi a kansa a yau shine yace babu ko babu mina shirki annazaru li ghairillahi mallan yace shi ma shirka ne mutun yayi ba kance ba domin Allah madaukakin sarki ba kowace irin nau'ikan ibada ce danganin girman wani ko alfarmar wani kai wannan ibadar domin shi ba domin Allah ba shine ba kance ko kuma shine shirkar ana ba kance kamar yadda muka bada bayani a wancan satin ya zamanto ibada ce amma kai ka lizumta ma kanka bata zamanto dole a kanka ba in ba dan kai alƙawari ba kamar yin azumi in Allah ya biya maka bukata yanka in Allah ya biya maka bukata adadin wasu raka'o'i in Allah ya biya maka bukata tafiya umara ko aikin haji wanda ba aiki na wajibi ba wannan shine ba kance to irin wannan ayyukan kai alwashin zaka yi ma wani in bukatar ka ta biya mallan yace shi ma shirka ce wa qaulullahi ta'ala abinda ke tabbatar da ba kance ga wani shirka ne yace fadin Allah madaukakin sarki yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yana sifata mai imani da abubuwan da za su samu a aljanna sai yace cikin ayyukan su yufuna bin nadhri suna cika bakance idan sun yi da Allah ya yabu waɗansu mutane akan cewa suna cika alwashin ibada idan sun dauka wannan nuna cewa Allah yana son wannan aikin kenan shi kuma dama ibada dukkanin aikin da Allah yake so ya yarda da shi shike zama ibada to tunda Allah yana so ya yarda da shi in kawa waninsa ya zamanto shirka to yasa mallan a dalilin sa na farko yace yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman suna tsoron wani shiri a yini kana sharruhu sharrun wannan yini mustatira tartsatsi yake tashi yake ba a guri daya sharrin yake tsayawa ba Allah ka tsayar da mu ka kubutar da mu wa qawluhu dalili akan ba kance har wa yau ibada ce yin sa ga wani Allah shirka ne Allah ya ce wa ma anfaqatu min nafaqatin aw nazartu min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu yace wa ma anfaqtu min nafaqatin ba wata ciyarwa da za ku yi min nafaqatin cikin kowace irin ciyarwa ce sadaka ko kyauta ko agaji ba inda za ka yi wani aiki ko mai kankantarsa aw nazartun min nadhri ko ku yi wani bakance cikin kowane irin bakance ne ko mai kankantar shi fa inna Allaha ya'lamu Allah ya san wannan bakancan kuma zai bada lada akan shi dan haka kenan dalilin ayar fa inna Allaha ya'lamu ai Allah ya san aikin kuma zai bada lada akan shi to tunda zai bada lada akan bakance ya zamanto ibada awa wani Allah ya zamanto shirka Allah zai bada dama lada akan ciyarwa kai ciyarwa dan wani ba dan Allah ba to shi ma yana zama shirka wa ma anfaqatu min nafaqatin aw nazartu min nadhri fa inna Allaha ya'lamu wa fi sahih ya zo a cikin ingantaccen hadisi an Aisha ta radiyallahu anha daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo mai tsira da amince su tabbata a gare shi yace man nazara an yuti Allaha falyuti'hu duk wanda ya bakance zai yi biyayya ga Allah madaukakin sarki to yawa Allah biyayya cikin bakantan nasa ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه wanda kuma duk yayi ba kance zai wa Allah madaukakin sarki sabu to kar ya cika wannan ba kancen nashi in hadisin da malan ya kawo a babi hadisi kwaya daya man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi sai ta fihi masail a babin akwai masaloli da zamu fuskanta al'ula wujubul wafa'i bin nadhiri wajibi ne idan mutun yayi alwashin ibada ga Allah madaukakin sarki sai ya cika ta asaniya matsala ta biyu idza sabata kaunuhu ibadatan lillahi tunda ya tabbata cewa shi ba kance ibada ce ga Allah fasarfuhu ila ghairihi shirkun to yinsa ga wanin Allah madaukakin sarki to yana zamantowa shirka asalisa matsala ta uku in nazara alma'siyata la yajuzu alwafa'u bihi idan ko kuma inna nazara alma'siyati lalle ba kance na saban Allah la yajuzu alwafa'u bihi baya halasta a cika wannan ba kance menene bambanci tsakanin ba kance na saban Allah da wanda ba na saban Allah madaukakin sarki ba tunda mun zo karshen babin mu ga menene bambancin ba kance na saban Allah da wanda ba na saban Allah ba iya yake wanda in kai hin ba za ka cika ba idan Allah ya biya masa bukata ya ce zai sha giya kuma sai Allah ya biya masa zai ce to tunda nayi alkawari zan sha giya sai ya sha anan ba zai sha ba inna zara an ya'si Allah fala ya'si in yayi alkawari zai saba ma Allah madaukakin sarki ba zai saba mashi ba na'am na'am na'am
in Allah ya biya mun bukata zan yi azumi
daya sai ya biya azumin wannan ya zaman to wajibi a kanka ko ka mutu gidanka sai sun biya wannan azumi in ana so ka zauna lafiya kalau in baka biya ba akwai matsala a ranar gobe alkiyama wani misalin fa na'am wa alaikum assalam na'am a dunkula duk abin da yake saban Allah ne idan an yi kar a cika shi sai ka ba mu misali kamar daya biyu uku na saban Allah kamar shaye-shaye zinace-zinace ko kuma dai har sun kare mutum ya ce na yi alkawari idan na samu abu kaza yau duk kudi na sai na kone su sabo ne ko ba sabo ba ne ba kamar wasu mutane da na ji an ce sun yi abin nan alkawari tsakaninsu ɗaya ya ce a kawo dabba duk nauyinta shi kuma zai auna nauyinta da kudi ya bada ɗaya kuma ya ce a kawo abu kaza zai sa kudi a rinka babbaka har sai an dafa ta alwahi ne ko ba kance ne wannan ko ta ce to ko da ya dauki sunan caca ko ya dauki sunan alwashi wannan saban Allah madaukakin sarki ne ka salwantar da dukiya ko ka lalata ta shi ma saban Allah madaukakin sarki ne ko ku yi alkawari a je wajen makadi za a lika naira miliyan miliyan ko da ɗayan ya lika kai karka lika me yasa ka fasa yi ka ce na tuno saban Allah madaukakin sarki ne ba zai ce ya cuci ka cuce shi ba kuma ko ka cuce shi karka lika dahi ne ya zama daidai tunda ko ka lika ka cika alkawarin to ba shi da wani amfani Allah madaukakin sarki ya samu dace da saura ko mu tashi wa alaikum assalam na'am ba kance na aikin alkhairi ake cika
Zaka Zaka kyautar da kudi 5000 shi ma kana da lada Na'am eh misalin naka yayi amma sharadin da ka sa na karshe ne hine himun cire dan kar a dauka sharadi ne wanda yayi alƙawari idan Allah ya biya mai bukata zai bada sadakar 5000 wajibi ne ya bada wanda yayi alƙawari idan an biya mai bukata zai je gidan giya ya kashe 5000 so shi wannan ba zai cika bakantan ba kuma ba dole bane ya sadakar da 5000 din shi abinda ake da bukata a gurin sa kar ya cika bakantan ba dalle bane sai an juya kudin kuma an maida shi wata siffa watakil wani alwahi yace in na samu abu kaza zan gina muku katuwar coci saban Allah ne ko so da Allah biya mai bukata ba zai gina coci ba kuma ba za ka ce masa ba to dole kuma sai ka gina masallaci kawai cocin ne ba a so ya gina a daidai wannan lokaci in bai cika ba bai gina ba ya fita lafiya kalau amma ba za ka sa masa ba kuma sharadin ya gina masallaci na'am dai ne ba a kawo ba Na'am. Na'am. Eh. Shi hadisin bai zo da shi ba. Wala nazara fi ma la yamliku ibnu Adam. Haka nan babu bakanci cikin abin da dan Adam baya mallaka. Bai zo a cikin hadisin ba amma dai cikin sharadin bakance bane. Duk abin da ba naka bane ba a cika bakance. Kamar matar gida ta isa da kayan mijinta. Sai ta ce Allah nayi alƙawari idan ka biya mun bukata ta zan dafa hinkafa kwano uku. Sai Allah ya biya mata bukata to ba za ta kinkimo buhun mai gida ba kawai ta auna hinkafa kwano 1 2 3 ya sai aka yi ta sai bakance nai kaga cutar ta zama hawa biyu kenan Allah ya rufa asiri Allah ya sa mu dace na wa alaikum assalam wanda zai iya na'am idan Allah ya ban miliyan 10 eh kace cikawa za a yi eh a idan da azumi 2000 shekara hida kenan fa kawai shekara hida kawai zai yana azumi na'am ana azumi a jira ai ba kance ne wannan ai shari'a ba ta jeranta maka yin azumi a jere ba amma shari'a tana lizumta maka aiki ne a lokacin da ka lizumta ba kanshi dama menene ba kanci ibada ce da shari'a ba ta lizumta maka ba ka lizumta wa kanka da kanka sai ta zama wajibi a kanka a dalilin ka lizumta sai ka ce Allah nayi alƙawari idan ka biya mun bukata zan yi azumi 2000 azumi 2000 ya zama wajibi bisa niyyar da ka dauke su abinda ba za ka yi ba shine duk ranar da shari'a ta ce ba za a yi azumi ba to ba za ka yi azumi a wannan ranar ba kuma azuminka bai kare ba ba za ka yi ba a ranar idin layya ba za ka yi ba a ranar idin azumi sai kuma wace rana na sannan idan ramadan ya zo baya cikin lissafi yana cikin lissafin ramadan ba lissafinka ba ba za ka yi baran da baka da lafiya ba za ka yi baran da kake da wata larura da ta hana amma duk ran da babu wata larura sai ka jera in cewa kai a jere za ka yi in a rarrabe kafin ka mutu kai azumi 2000 azumi 2000 zai yi ba wani abin wahala ka tambayi Abdullahi dan Amr dan As na'am wa alaikum assalam bakance a aburi daban bakance da ma in Allah ya daka in mutu yana mallaki naira biliyan 10 ya rage in Allah ya ga dama ya baka ko bai baka ba sai ka kai ne kake ji a ranka idan Allah ya ban biliyan 10 zan iya gina masallaci da ya kai na kaza ko kuma dauka kai lalle idan kudin ya zo sai na gina ai buri wani abu ne da kake fatan ya faru shi kuma zan yi nan ne inda ba kance yake shigowa ina da burin Allah ya ban biliyan 10 wata kildan ma ta zo daga gaya nace Allah zan gina masallacin biliyan 1 kaga yanzu ya tahi daga buri ɗaya bangaren buri ne ɗaya bangaren ba kance ne dan ana san ba kance ne tsakanin buri da kuma tukuicin burin da ka dauka ina so in yi jarabawar wa a kince credit guda 9 yana ce Allah in na ci credit guda 9 zan bada kyautar naira 3000 ka zauna ka ci 9 3000 ta zama wajibi akan ka kaga akwai buri cin akwai kuma alwashi kyautar naira 3000 Allah in ka ban biliyan 1 zan yi masallacin 100,000 ko miliyan 100 kai miliyan 100 a yanzu kai ne fa alƙalin kanka da kanka wannan abin da na dauka ma Allah ne ko ban dauka ma Allah ba watakil kuma kawai zuciyarka sai ta saka maka ina ga fa idan Allah ya mun kudi zan iya gina masallacin da yafi girman wannan amma ba dauka ba kai akan ka falalle da lalle zaka in bukata ta biya kaga wannan kai za a tambaya innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa shi malami iya abin da ka bahi bayani ya gamsu shine zai ce maka kaza ne ko kaza ne amma karhin mai hukunci kai ne da kanka da kanka wa alaikumus salam ko kai irin sa ne a baraga wata matsala mu ce ta kuma ai ka amince ka dan tsaya ka dan na'am kamar ka shiga wata duniyar da ba ana gina masallacin yanzu ai kaga buri kake ta cewa ko to yana nan a barhi a matsayin burinsa kana da buri in Allah ya baka kudi kai ma zaka gina hida kudin halal Allah ya baka kudin halal ka gina amma nayi alƙawarin zan gina in na samu kaza wannan shine inda alwashi yake higuwa ko ba kance yake shigowa amma na ga masallaci an gina an ce duk wanda ya gina da aljanna ni ma sai nake fatan Allah ka bani kudi in gina wannan babu laifi a cikin sa ina ji abudin biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ana hasada akan su har da irin wannan da mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya aka hore masa dukiyar yana iya kashe ta a tafarkin Allah sai kai buri Allah ina ma ina da kuɗi irin na wani in kashe su a irin hanyar da wani yake kashewa wannan an ce ya halatta a tsarin addinin musulunci kuma ba sai ya zama ba kance ba ya danganta aka baka zaka iya kashewar kuma ko ba zaka iya kashewa ba ita ma jaraba ce mai zaman kanta a wani an riga ka kuma ina wani bayanin hayyo insha Allah amma da mu dawo kanka mun zo kanta akramukallahu yana aikata laifi Allah ya tsare mu in Allah ya sa ya daina a rantsuwa ce rantsuwa yi kawai misali yana hanta ba ya ce na rantse da Allah na daina hanta ba kuma hayata ba ko shikenan ya rantse wa Allah ba zai saba masa ba he karya rantsuwar kuma ya saba ma Allah zunubi guda biyu zunubin hanta ba kuma zunubin yayi rantsuwa ya karya rantsuwa ita wannan rantsuwar da yayi sai ya mata azumi ko kafin azumi zai yanta baiwa ko ya tufatar da miskinai 10 ko ya ba su mumsire 10 abinci in Allah ya tabbatar ba ɗaya a cikin wannan guda uku sai ya azumin kwana uku na saban da yi tunda duk ita rantsuwa ana yin ta ne akan zan yi ko ba zan yi ba wallahi gobe da safe sai na je Kano da ka tahi da safe sai ka ki zuwa Kano to sai kai mata kafara ko kuma aka ce maka ana fashi a hanya sai ka fasa saboda rayuwarka to sai kai mata azumi saboda ayi ne da fasawa na rantse da Allah ba zan ƙara higa gidan wani ba sai ka higa to sai kai mata kafara kuma idan higa ta zamanto dole kuma sai ka higa fa wata kilwalar da ka daina shiga ka sai ka gane gaba haramun ci kuma yana kwance bai da lafiya sai ka je ka duba shi saboda kar ku mutu kuna gaba wajibi ne ka shiga ka duba shi kuma wajibi ne kai kafara da bambanci tsakanin rantsuwa da bakance mallan sulusi a kuma ne ya riga ka hayyo kai ma na bakance azumi 2000 na'am waye ce ba a yi da baka dauka ni ma'amai da kai baya waye ce eh la'ikira hafiddi to kawai zuwan same ka in ce malam sunusu dole ya kai azumi 2000 wannan shi ne babu addini na? Eh kai ka takura kanka ba Allah bai takura ka kai ne ka takura kanka shi musulunci bai ce maka yi azumi 2000 ba kuma ba wani shugaba da aka ce ya tilasta kai sa kai azumi 2000 duk duniya babu amma idan ka ce ma Allah Allah nayi alƙawari tunda ka ban ƙarfi da lafiya sai nayi azumi 2000 a jere to sai kai ba wanda ya saka kai ka sa kanka kuma da mutum a wancan satin mun fada fa hifa ba kancan ba wani abun burgiya bane ba san sa ake ba amma idan kai ya zama ibada dole sai ka cika ita tuka ita ce ibada amma kayin ba so ba ake kai shi yasa karka takura kanka in ka takura to sai kai kana ka bada labarin menene takurawar musulunci kawai sai kai azumin ramadana idan tafiya ko rahin lafiya ba ta same ka ba a 29 ko 30 idan tafiya ta same ka ko rahin lafiya ko tsufa ko jinya sai ka aji shine ma'anar la ikraha fid din wama ja'ala alaikum fid dini min haraj amma idan ka dauko ka dora kanka to ka dauko ka dora Allah ya rufa asiri mallahi mu rufe daga kanka insha Allah abakance na'am eh ina jin ka fa na'am na'am ati na'am zai saya musu akwai badin akan kudin na'am eh dole he ya saya shi ne abinda muke karatun a kansa dole he ya saya ko ya ga iyalin nasa ko bai gaya musu ba dama manzo Allah fa haka ya faɗa fa innama yustakhraju bihi min al-bakhil shi ba kance kawai ana tatsar marowaci ne Allah ya san idan ya baka kudin ba za ka yanka ba sai amma a tsaka ka ce to in aka ban zan yanka ita ce kawai hikimar ba kance ana yace Allah yana tatsa ne a gurin marowata yanzu kaga da ka ambaci badin to ai wasu makamai ne na ruwa cewa nauyi yayi yawa ko to dalilin ka dauka dole duk da wannan nauyi kai yanka shine dama hikimar ba kance amma duk yawanci mutumin da ya saba yanka iyalansa nama ayi ka naman miya ayi kaza ayi badan garcin layya ayi wane ne me kuma dan ya ce za a sake yanka rago ba wani abu a ciki abin da yake da wahala a idaninka kake ganin ba zai iyu ba sai ka gaya wa Allah kana ganin kamar wani dan wayo ne ka masa Allah ba ni tunda kai ma kana san kaza zan ma kaza Allah ya samu dace mun ce mu kwana akan sa insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya amfane mu wanda yake akwai kuskure Allah ya samu gyara mu aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين كتي أنكر أنت أنكر من بابيني